أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Yau Juma'a 20 da watan Juma'ar Ula shekara ta 1446 Hijiriyya, wanda ya dace da 22 da watan 11 shekara ta 2024 Miladiyya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka a Jami'us Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 163. Muna cikin abwabu taqsirus salah, babukan da suke bayanin abin da ya shafi qasr, sallar qasr. Zamu tashi babu na 13 kalkashin abwabin, inda al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yake cewa babu jam'i fi safar bayna al-maghrib wal isha, baban dake bayanin hadawa cikin bulaguro tsakanin magruba da isha. Al-Imam yake cewa haddathana Ali ibn Abdullah, shine Ali ibn al-Madini kamar da ya tabbata. Qala haddathana Sufyan, Sufyan ya ba mu labari. Wani Sufyan ne? Nan shine Sufyan ibn Uyayna. Suna barin shi mutlaqan dan saboda madogarar su kasancewa Ali ibn al-Madini daga wani Sufyan in yake ruwaya, saboda su sun yi shi ne da ahlul hadis, wanda suna da tamakkuni da sanin marwayata. Daga an ce Ali ibn Abdullah ya ce haddathana Sufyan, kasancewa Sufyan ibn Uyayna ne dan shine yake ruwaya daga gare shi. Qala sami'tu Zuhri, Zuhri naji Zuhri an Salim, daga Salim daga baban shi yana cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yajma'u bainal maghrib wal isha, yana hadawa tsakanin magruba da isha. Iza jadda bihi sayru, idan bulaguro yayi tsanani gare shi, eh ba dan karamin bulaguro ba kenan, jam'u ba sabanin qasr, ita qasr ba sai yayi tsanani ba, amma tsakanin hada magruba da isha, az-zahr da al-asr da dan bulaguro, illa iza jadda bihi sayru. Yasa malikiya suka tahi akan wannan sharadin, ga dalilin su. Hadisi na 1007, al-Imam yace qala Ibrahim ibn Tahman an al-Husayn al-Muallim an yahay min Abi Kathir, ai Ibrahim ibn Tahman yace wa qala, yake nuna cewa ya amshi hadisin nan ala wajhi al-muzakara, shi al-Imam al-Bukhari daga yasa yace wa qala, galibin aikin shi haka yake nuna cikin al-Jami'u Sahih din shi. Daga Husayn al-Muallim, al-Muallim suwan jan a lokacin suna amfani da shi, ko al-Muallim wanda yake karantar da yara, mai kuma karantar yara suke ce ma al-Muallim, Husayn al-Muallim aikin shi ne. Daga Yahya ibn Abi Kathir, daga Ikrama daga Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qala yana cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati az-zuhr wal asr, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hada tsakanin az-zahr da al-asr, idza kana ala zahri sayrin, yana bisa tsakiyar tahiyya. Me yasa yake fadin maka wannan? Dan kasancewa bulaguran ba in ya ratsa gari ya tsaya ba, kamar zaka ne ya mai kun tsaya zandar ku dan huta, to wannan la mai jidda bihi sayru, ana cikin wani gari ba an hada az-zahr da al-asr ba a wannan ruwaya. Kare yake cewa kana jima uzajar da bihi sayru, idan ala zahar sayrin ka, in yana bisa tsakiyar tahiyya, wa jima bainal maghrib wal isha, kuma sai hada tsakanin magruba da isha. Na gaba yace wa an Husayni, an amso daga Husayni dai, daga Yahya ibn Abi Kathir, ka gani nan yace kawo Husayn ya ka muka shi muhammalan, dan saboda duk wani abin da ya kasance cikin rubutu, cikin rubutu duk wani abin da ya kasance cikon banci ne, ba a kawo shi, zubda shi aiki. Can baya ya ci maka Husayn al-Muallim, nan ba ya ƙara faɗa maka shi ba, balle ma can ga malamin can Yahya ibn Abi Kathir, kuma nan ma Yahya ibn Abi Kathir, duk wani abin da ya zamana kalmar da zata zamana hashauce kauce mata aiki. Daga Yahya ibn Abi Kathir, daga Habs ibn Ubaydullah ibn Anas, daga Anas dan Malik Allah rada shi, yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yajma'u baina salatil maghrib wal isha fi safar, ya kasance yana hada tsakanin magruba da isha cikin bulaguro. Yace taba'ahu Ali ibn al-Mubarak wa ya Harb, Ali ibn al-Mubarak ya mishi mutaba'a da Harb, daga Yahya, daga Habs, daga Anas, wa aka ma mutaba'a shine Husayni, dan shi yayi ruwaya daga Yahya. Kaga Yahya ma can gurin ci an ce maka Yahya ibn Abi Kathir, to anan kasa ba sai an maimaita shi kawo an Yahya. Daga Anas yace jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada, ma'ana ya hada tsakanin salloli, wannan shine hadisi guda 3 da al-Imam al-Bukhari ya kawo. nke cewa al-Imam Malik ya huddo shi cikin muwadda daga hadisin Abi Huraira da Ibn Abi Shayba huddo shi daga hadisin Ibn Mas'ud haka al-Imam An-Nasa'i ya huddo shi daga hadisin Abi Ayyub amma fiqhun hadis babban wannan al-Imam Ibn al-Malikin al-Hafiz yake cewa fa fihi al-jam'u bayna az-zuhur wal-asr wal-maghrib wal-isha a cikin hadisin nan mun fahimci hadawa tsakanin az-zuhur da al-asr da maghriba da isha wa huwa ijma'un bin nisba ila az-zuhur wal asr bi arfa ijma'i ne in an kwatanta az-zuhur da al-asr in a arfa ne magariba da isha kuma a muzdalifa shi ma wannan ijma'i ne wa annahu sunna kuma wannan shine sunna kamar da cikin al-ijma' na al-imam al-hafiz ibn al-munzir da al-awsat na shi yace amma sun yi sabani cikin gurin da ba sallolin da ba su ba abu guraren da ba wa an can ba abu hanifa da daliban shi suka tai akan cewa babu jami'i kwata kwata hada tsakanin az-zuhur da al-asr magariba da isha babu ko daya kuma wannan magana ce ta Abdullah ibn Mas'ud da Sa'ad ibn Abi Waqqas Shaddad ibn Shaddad ya hude shi cikin dalail kin shi ibn Battal yake cewa da ibn Battal da ibn Umar cikin wata riwaya ta Abu Dawuda da al-Imam An-Nakhai da ibn Sirin da Makhul da Jabir ibn Zaid da Amr ibn Dinar ibn al-Asir ya ambata daga Hasan da Thauri yace ibn al-Qasim ya rawaito shi daga al-Imam Malik cikin al-Muntaka kamar da Abu Umar ya hada cikin tamhidi kin shi yanna saba shi zuwa ga mudawwana shine al-Imam Ibn Battal Allah mashi rahama wa huwa qaulul lays kuma ita ce magana ta lays shafi'i ya halittar da wannan kuma ita ce mafi zahar maganganun al-Imam Shafi'i cikin bulaguro amma mai tsawo bulaguro mai tsawo ba karami ba wanda suka rawaito halaccin hadawa akwai Sa'ad ibn Sa'id ibn Abi Sa'id ibn Zaid da Abi Musa al-Ash'ari da Ibn Abbas da Usama ibn Zaid ibn Battal haka ya hikaito kenan kaga wancan dandazo na sahabbai na harko sun tahi ne kawa akan cewa al-jam'u bayna salatayn cikin bulaguro kwata kwata babu shi duk da wannan hadisan su kuma wannan nabi sun tahi akan cewa akwai shi qala sai ce wa huwa qaulu Malik ita ce maganan Malik da laysu an hikaito ma'ana magana cewa ana yi wa naqala anhum al-man'u kama salafa suqin ma akwai riwaya da aka kawo cewa sun hana da Auza'i da Abu Saur da Imam Ishaq yace wa zakarahu ibn al-Asir ibn al-Asir ya ambata daga Mu'az ibn Jabal da Anas ibn Malik da Dawus da Mujahid da Da'u ibn Abi Rabah da Salim haka Nawawi ya hikaito daga Abu Yusuf wa an unkira alaihi an yi mushi inkari cewa Abu Yusuf bai faɗa haka ba a takaice ibn al-Arabi Allah mashi rahama yake cewa ikhtalafa an-nas fil jam'i fi safari fi kham ala khamsati aqwal malamai sun yi sabani akan hadawa cikin bulaguro akan maganganu guda biyar ibn al-Arabi cikin malikiya da 543 suna cikin muhaqqiqun a cikin malikiya duk abin da suka ga maka kai bincike daga sun hada kawo magana su kaman yankan an kare sun ya duban maganganun magabata duk wata mas'ala su yi mata kallo na zirhi su tsaya su yi bayani akan ta yace magana biyar ce na farko akwai wanda suka hana a ta kowane hali kowane irin buraguro ne ko kusa ko nesa ko ma irin tsananin da yayi babu zancan al-jam'u bayna salatayn shine Abu Hanifa na biyu al-jawaz wasu halittawa shi kuma jawaz al-Imam Shafi'i ya hada an ce halak ne kenan kana da dama in kai babu wani bai ma kai rukhsa ba kawai halacci ne in kaga dama kai in baga dama ba duka ɗaya ne ibn battal hikaito shi daga jumhuri wal jawaz ijazatu bihi sayru wasu kuma sun ta kan cewa ya halitta amma in bulaguran yayi tsanani shi yasa dillu tattafan malikiya su risala su askari su muftasara daga suna kayyade shi da cewa ijazatu bihi sayru in bulaguro yayi tsanani qala hu malikun haka al-imam malik ya hada dan nasu mudawwana haka ta hada yace wal jawaz idza arada qada'u safarin wasun ta hikan cewa ya halitta idan yayi ne yanke bulaguran ibnu habib haka ya hada da ibnu majishun da al-imam asbagu cikin malikiya wal karaha akwai wanda suka ta hikan karhanci malik ya hadu wannan daga malaman shi daga daliban shi na masar suka ce malik haka ya hada malik ya hikaito da hadisin ibnu umar kana idza jadda bihi sayru jama'a kuma wannan ɗan uwa akwai hanyar da ake hadawa idan ya zamana al-Imam Malik daliban shi akwai na Madina akwai na Iraki akwai na Masar akwai na Maghrib nan wajajen mu to idan suka yi sabani wasu suka nasaba mishi kaza wasu suka nasaba ma mazhabin shi kaza suwa ake gabatarwa a ciki suwa ake gabatarwa a ciki duka cikin usulikin malikiya da kai wannan yace wa ta jamalikum malik yayi hujja da hadisin ibnu umar cewa idza jadda bihi sayru jama'a a wata ruwaya ce idza ajalahu sayru wanda kuma ya gabata wanda suka hana sun tahi akan cewa salloli lokutan su kayyadadde ne kowace sallah tana da lokacin ta to bazan mu bar mata lokacin ta saboda akhbarul ahad wancan hadisin ba babu su tabbata da gare su ba a sun cika akhbarul ahad ne ya ci karo da qur'ani kakkai tunanin cewa ga hadisi kirara a sahih bukhari a sahih muslim su ce ba ayi a su a kaidar su a usulikin su hadisi khabarul ahad mun san cewa akwai al-ahad al-mutawatir inda mutawatiri ne ya ci karo da qur'ani sai su gabatar sai su yi aiki da shi amma al-ahad bai kai karhin da a wajen su ba zai ci karo da qur'ani su bar Allah da ya tabbatar mana cewa kowace sallah lokacin ta gare ta to wani khabarul ahad bai zo ba karhin shi ya tunkuɗe wannan magana shine asalin su shine asalin da suka tafi akai yace wa jawabuhu absar da zamu ba san jibin al-arabi saboda shi dan malikiya ne annaha majra al-istifada ita matsayin abu ne wanda yazo dandankon jama'a cewa wannan abun ana yin shi kuma jama'a da dama suka rawato shi kamar yadda muka gabatar maka kuma lokutan sallah da ake magana kada ku yi huto na huto lokutan sallah a zaman gida ake fada kuma bil qiyas ala mudil ittifaqi bi arfa kuma qiyasi ne tabbas kuma kun yarda da arfa da muzdalifa ana hada salloli a tsakanin su nan me yasa ba kun ce ba bazan ku amshi wannan ba kenan wancan cewa kowace sallah tana da lokacin ta a zaman gida ne bai hanawa kuma a samu wata hala daban ita a ce banda ita ciki akwai dan bulaguro da muzdalifa da abun nan yace balla lam yati anhu illa jama'u arfa da muzdalifa faqal laka fa fi zalika fi haqqil musafir da a ce ba a samu ba ko daya ko hadisi ma bai zo ba akan wancan amma a dan muzdalifa a cikin haƙin shi da arfa su an ba su damar su gama da wannan kadai ya wadatar ma dan bulaguro Malik ya rawato daga Ibn Shihab yake cewa na tambayi Salim ibn Abdullah hal yajma'u bayna az-zuhr wal 'asr shi za a hada zakanin az-zuhr da al-'asr cikin bulaguro kala na'am yace eh haka ne yace ala tara ila salatin nas bi arfa bakka ga mutane yadda suke sallah a arfa idan ka ganin Malik Allah mushi rahama qiyasin sallar wannan ce yayi sallar ga dan bulaguro da hadawa tsakanin arfa da suke yan haji wa hadisu Anas dalun alal jam'u illam yajidda bihi sayra amma hadisin shi Anas kuma nuni yake akan cewa ana hadawa tsakanin salloli ko bulaguro bai tsanini ba kamar yadda jumhurun fuqaha suka tai cewa hey bulaguro ya tsani wannan malikiya ne amma jumhurun malaman da suka tai akan cewa ana hadawa su kuma sun ce saboda wancan hadisin yazo mutlaqa hadisin Anas ba a ce ba sai bulaguro ya tsanini kawai yana hadawa a bulaguro to kuma shi ma an koma babin usulu hamal mutlaqa alal muqayyad sai su dauki mutlaq suruwa akan muqayyad kuma su ce mutlaqin kaza kaza dai amso shi masu yawa da suke kawa a usul yace fakilal fi'ilaini saha anhu duk ayyukan sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam maratan kaza ma maratan kaza wani lokaci yayi wannan wani lokaci yayi wancan fa fa'al kullum ma ra'a kowan su ya aikata abin da ya gani kullun sunna kowannan sunna ce kowa wanda ya ga dama ya hada wanda ya ga dama annabi a kowane bulaguran yayi wanda bai ga dama ba kuma kai hada dama ai ba dole aka ce ba dama ce aka baka in bulaguro ka gani sauki ne ka amshe shi ka hada azhar da an kuma ka gani cewa kowace hadawa zakai kamar a ce bis ce ta zo nan zandar a karhe 2 ko karhe 1 sai ga cewa kai maradi matan da sai an sai an yi escalban na hada azhar da asar wa zai ce mishi dan mitin da ya san har zuwa maradi a lokacin ta zasu tahi zasu tsaya kuma ya san tabbas za a tsaya shine al-imam ibn al-arab yake cewa kowannan daga cikin su ba matsala bane kuma kowanne an yi nan a cikin hadisin Ibnu Umar shi ya takaita ne tsada tsakanin magarba da abun nan kawai tsakanin magarba da lisha al-imam al-qustullani yake cewa abin da yasa Ibnu Umar ya takaita akan kawai ambatan magarba da lisha duk da az-zahr da al-asr ma an hada su dan saboda shi magarba da lisha ya halarta kuma ita aka tambaye shi akai sai aka tambaye shi cewa ustusurika lokacin da aka yi karaji da uhu akan safiya nan da aka ce karaji can wancan lokacin mun yi bayanin shi rasuwa ce ta yi fasta ajala yayi gaugawa ya hada tsakanin su jam'u ta'khir kamar yadda gabata yana sallan magariba salasa guda uku nan kuma yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u bayna salatil maghrib wal isha'i fi safari yace lam yuqayyidahu fi sayri wala ba'adahu lakin yashtaru fil jaddi yaqulu huwa mutlaqun fa yuhmalu ala al muqayyad kamar yadda muka yi magana nan mutlaq ne aka ce yana hada tsakanin magariba da lisha to amma mutlaqin nan sai a dora shi akan muqayyad cewa an qayyade shi da cewa iza jadda bihi sayru wannan kuma mun gan shi kenan kaga matakar mutun yana dan kadan kin da aka karanta cikin usul fiqh na mubtadi'ai in ana fada wani abun ka dan gano wani abu to kuma ina an aka ce an yi nisa an sauke wancan littafin an yi wancan to ana fadan magana cikin haske kake fahimtar ta ka san me ake nihi da abubuwan da yaran da malamai suke fada akai hadisai nan guda uku ya kawo hadisin ibnu umar abu al-imam zai ibnu hajar yi tarhisin abubuwan duka yace hadisin ibnu umar muqayyad ne da cewa izajad da bihi sayr hadisin ibnu abbas shi ma muqayyad ne cewa izajad da bihi sayr hadisin ana shi kuma mutlaq ne kenan kaga muqayyad guda biyu an samu mutlaq daya dole wannan mutlaqin zan mu dauko shi mu aza shi akan wancan muqayyada musannaf sai yayi tarjuma yayi amfani da tarjuma mutlaq ya sake ta bukhari tunda ya san malaman hadisi da fiqh rikici suke akan wannan shi sai ya saki tarjuma cewa babu jam'i fi safar bainal maghrib wal isha bai ce ba izajad da sayu in tahiya in bulaguro ya tsanani dan ya san ba kowa suka yarda da hamlul mutlaq wal muqayyir kin ba ana nuni ne akan cewa ilal amr bil mutlaq ana aiki da mutlaqin shine mazhabin shi li anna al muqayyir fardun min afradi sawa al mutlaq fardun ne daga cikin afrad in shi kamar ya tahi akan cewa bukhari yana maka nunin cewa shi ya tahi akan cewa ya halitta hada tsakanin magar wannan dan bulaguro ya hada tsakanin salloli guda biyu duk daya ne cikin bulagoran yana cikin tahiyyar ko kuma ya dan yi wani escalator ya tsaya dan huta duka dai an bashi wani dama inda sunan shi dan bulaguro wa sawa'un kana sayruhu mujiddan am duk daya ne bulaguran shi mai wahala ne ko kuma ba mai wahala ba yace wannan shine sabanin da ya abu tsakanin malamai yace fa qala bil idlaq kaseerun min ashaaba tun daga sahabbai fa ake maganan mas'alak di yawa daga cikin sahabbai sun tahi akan cewa da tabi'ai da fuqaha'u sun tahi akan cewa kawai mutlaqin shi ake amfani kowane bulaguro mai bulaguro yana da dama daga ciki akwai sauri da shafi'i da ahmad da imamu ashabu cikin malikiya kenan shine al-imamu ashabu ya fito daga mazhabin sa ya tahi tare da wanda suka ce kawai mutlaqin zai aiki da shi wasu suka ce la yajuzul jam'u mutlaqan illa bi arfa suka ce kwata kwata ba ba za a haɗa kamar maganganun sai da mukamin su dan dama a can sai babu na gaba babu na 14 babu na 14 al-imam al-bukhari ke cewa babun hal yu'azzin aw yuqimu idza jama'a bainal maghrib wal isha baban da ke bayanin shin za a yi kiran sallah ko kuma ayi iqama idan an hada tsakanin magariba da lisha nan gurin me yasa ya kama ne ta asiga ta tambaya mun yi ta fada dan saboda sabanin mai karhi ne dan in kaga ya kawo akan siga ta tambaya yana nihin sabanin a wajen shi mai karhi ne bai zabi ko ɗaya daga ciki ba kaga wancan na baya ai da yake da akwai sabani amma da ke akwai zabin shi akwai zabin shi sai sake shi ambaci tarjuma da sigar zabin shi a ciki to da haka ne ake gano ikhtiyaratul imam al-bukhari al-fiqhiyya min khilali aqd al-tarajum zabin shi da yake yi na bangaren fiqh kaga ba da baki bai ce ni ga mazhabi na ba amma aikin da ya aikace zaka gane cewa ga inda ya karkata hadisi na 209 al-imam yace haddathana abu al-yaman akhbarana shu'aib an az-zuhri قال اخبرني سالم ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتي قال يتي اذا اجله السير اذا بلغوا يا فادو مشي كاي سي غوغوچي او يقيم المغرب سي اقام المغرب فيصلي ها ثلاثه يصلاتي تركعه 3 ثم يسلم سنن يسلم ثم قلما يلبس سنن با تاره ده جماوا با حتى يقيم العشاء سي تاشي يحدى يبني يصلاتي العشاء فيصلي ركعتين سي صلاتي تركعه 2 ثم يسلم سنن يسلم wala yusabihu bainahu bi raka'a bait nafila tsakanin su ko taraka'a daya wala ba'da al-isha mi sajda haka nan bayan lisha ma ko sujada dai bai yi hatta ya qumu min jawfil layl sai dai ya tashi da daddare in ya tashi dare wannan yayi tahajjudin shi amma tunda shi nan gurin ya amshi rukhsa saboda zai ci karo da rukhsar da ya amsa kai da ka amshi rukhsa ka rage farillarka kuma ka tashi kana ba da wata nafila kenan anan ba kai ba sai dai an jima can cikin dare da in yaso sai kai hadisi na 1110 al-imam yake cewa haddathana ishaq haddathana abdu samad haddathana harbu haddathana yahya qala haddathani habs ibn ubaydullah ibn anas anna Anas radiyallahu anhu haddathahu Anas Allah radda shi ya bashi labari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina hatayni salataini cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hada tsakanin sallolin nan guda biyu fi safari cikin bulaguro ya'ani abinda yake nihi al-maghrib wal isha magharba da lisha yana hadawa tsakanin magharba da lisha kamar yadda ya gabata fada shi a cikin nan da yake cewa inji al-imam ibn al-mulakin yuqimu al-maghrib summa yuqimu al-isha yana iqama da magharba sannan ya iqama da lisha zahirin shi yana nihin cewa kowace iqamar ta ake mata akan abin da yazo hadawa tsakanin arfa da muzdalifa sabanin ikhtilafi iqamatiha min al-ikhtilafi iqamatiha su akwai sabani kan iqamar su dai za a yi ko kuma kowace da tata yace wa in kana yahtamilu aidan an yakuna al-marad ma taqaddama min as-salawati fi awqatiha min al-azan wal-iqama duk da magana tana yiwa zamana a ce yana nihin kowace a lokacin ta wanda bayani ya gabata akai al-imam al-hafiz ibn al-munzir yake cewa yu'azzin wa yuqimu zai kiran sallah kuma yayi iqama fa in aqama wa lam yu'azzin ajza'ahu idan yayi iqama bai kiran sallah ba ya wadatar mushi ana magana ha mai hukuncin mai hada tsakanin sallah guda biyu magharba da lisha abu laguru walau taraka al-azan wa al-iqama yace da a ce ya bar kiran sallah da iqama lam yakun alaihi iadatu salah ba zai sake wannan sallah ba inji ibn al-munzir yace wa in kana musi'an bi tarkihi zalika duk da ya munana yayi mugun abu da ya bar iqamar da kiran sallah duka gaba daya amma dalilin bulaguro ba zai sake wannan sallah ba yana cikin littafin shi al-awsat babban littafin shi na fiqh qala ibn tin yake cewa lam yakur annahu azana laha ba a ambata ba ko dai cewa yayi musu kiran sallah wa zakara ba'd al-mukhalifina anhu annahu kana yuqimu al-maghrib khassa wasu sun ce kawai magharibi yake ma iqama kawai ita wacce sai a tada malamai sun yi sabani cikin wannan al-imam malik Allah mashi rahama yace zai sallace su da kiran sallah biyu da iqama biyu wanda zai hada su ibn al-majisuna cikin daliban shi yake cewa da kiran sallah daya da iqama biyu kenan kiran sallah akai daya kuma iqama kowace a mata tata sai nace qultu al-hafiz yace ni kuma sai nace shine aikin annabi sallallahu alaihi wasallam a muzdalifa haka ya aikata kamar yadda muslim ya hudu a hadisin jabir a arfa haka ya aikata kamar yadda al-imam shafi'i ya hudu cikin musnadin shi musnadin shafi'i wanda ibn al-asir ya mishi sharhi ash-shafi'i fi sharh musnadin shafi'i qala daudi al-imam daudi yake cewa atar bukhari bi hadha al-imam daudi yana cikin da shi da ibn tin shine harkon yana al-sahih al-bukhari sharhi sai dai ya bace yanzu ba a samu shi ya dai a samu a harakin shi cikin al-hafiz ibn al-mulakin ko fatahul bari ko cikin wanda ya kawo maganganun su shine ibn battal a sharhin bukhari amma suna su ya bace yasa ma shahara da cewa daudi ash-sharih yake cewa atal bukhari bi hadha al-hadith bi hadha sanad bukhari ya zo mana da wannan hadisin da wannan sanadi ya ambaci wannan hadawa tsakanin sallah hay yake cewa kallama yalbusu bai zo ba da lafazin cewa kallama yalbusu sai hadisin da yazo da shi bayan shi imma ya kasance ya zo da wani bangare na hadisi ne sannan ya zo da wani bangaren shi wani hadisin daban sannan ya zo da shi anan a cike ko kuma ya kasance ya rage shi ne min naqalan naqala adkhala ba'dul hadisin fi ba'd ko kuma ya shigar da wani hadisi cikin wani shigar da wani hadisi ko cikin wani nau'i ne daga cikin nau'in illa fa in yakun al-mahfuz ma ha huna idan ya kasance wanda aka harrato shine yake anan cewa annahu da bisa ba'd al-maghrib sha'an ya dan zamna bayan magharba kadan to wannan ba siffa bace ta jami'i sai dai in yana nihin dan kadan sosai kamar yadda yake aikata a muzdalifa lokacin da suka durkusar da raqumin su da tagunan su idan ko ba haka ba ba zai zama sunan shi jami'i ba in an samu wata aljimawa da ta dan dau lokaci to wannan ba a kira shi yayi jami'i ba kenan kowace sallah yayi ta ne kuma sannan ya kawo wata bayan ta sai babu na gaba babu na 15 al-imam yake cewa babun yu'akhiru az-zuhra ila al-asr babun dake bayanin zai jinkirta dan bulaguro dai ake magana kan manta duk ana cikin abwabu takasiru salah babun kasaru duk abinda za a ambata da dan bulaguro ake zance yu'akhiru az-zuhra ila al-asr ya jinkirta az-zuhr zuwa al-asr izarta hala idan ya tashi bulaguran shi qabla an taziga shamsu kahin rana ta karkace fihi ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam cikin shi akwai hadisi da aka rawaito daga ibn abbas daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya can baya ya wuce saboda gudun tikrari kawai muka ishara akan shi hadisin da ya abun nan da ya kawo hadisi na 1111 al-imam yake cewa haddathana hassan al-wasili qala haddathana al-mufaddil ibn fadala an uqayl an ibn shihab an anas ibn malik radiyallahu anhu qala yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance izar tahala qabla an tazigu shamsu idan ya tahiye bulaguro kahin rana ta karkace al irtihal shine bulaguran marici bulaguran marici wanda in kamar war haka mutun ya huta bulaguro ka ce irtihal fi sa'ati kaza wa kaza da marice ne da anji irtihal an san bulaguran huta ce ta marice ba ta sahiba ila waqati zuhri zuwa lokaci yace akhara zuhra ila waqati al'asr sai jinkirta az-zahar zuwa lokacin la'asa summa yajma'u bainahuma sannan sai ya hada tsakanin su wa iza zagat idan kwarana ta karkace sallar zuhra sai sallaci az-zahar summa rakiba sannan sai ya hau abun hawa kenan can gurin da farko idan zai bulagura ne idan rana ta karkace to az-zahar kin zai dan jinkirta sai ya bar ta har ta kai lokacin kusa da la'asul lokacin la'asar sai ya sallace su gaba daya idan kuma bulaguran da zai rana ta kauce ne sai sallaci az-zahar sannan sai ya tahiye shi ina wancan kahin ta karkace ne na harko na bi kuma bayan ta karkace al-imam yace hadisin ibnu abbas zahirin shi hadisin da ya gabata ne al-imam al-bukhari yake nihi wancan wanda yayi baya hadisi na 1107 wanda aka kawo babun al-jam'u fi safar bainal maghrib wal isha yace shi bukhari yake ne hadisin Anas ko wannan da ya kawo Muslim ya huddo shi da Abu Dawud da Nasa'i malamin Bukhari a cikin nan da yace Hassan ya ba mu labari shine Hassan ibn Abdullah al-Wasidi siqa ne Bukhari ya rawaito daga gare shi haka Imam an-Nasa'i ka Ibn Majah daga wani mutum daga gare shi Ibn Majah kenan da Wasida yo ruwaya daga gare shi Al-Imam al-Qustallani rahimahullahu ta'ala ya rasu shekara ta 923 Hijriya yana cikin manyan malaman Shafi'i mai irshadi sari ma'ani ya zo daga bayan su Ibn Hajar ba jimawa nan gurin yake cewa a cikin wannan fihi Ibn Abbas an-Nabi hadisin ga lafazin shi yace wanda Ahmad ya rawaito shi kana iza zagat fi manzilihi jama'a bainaz zuhur wal asr qabla an yarkab wa iza lam yazug lahu fi manzilihi sara hatta iza kanat al-asr nazala fajama'a bayna az-zuhr wal-asr al-imam ahmad yahuddu shi al-imam al-qustallani yake nihi ba hadisin da ya gabata bane bukhari wannan hadisin yake nihi dan akwai wancan kin akwai wannan nan gurin yake cewa wa qad hamala abu hanifa a hadis al-jami' al-jami' al-ma'anawi as-suri abu al-imam abu hanifa jam'in nan mun gade can baya mun rike cewa ya tahikan cewa shi babu jami'i babu jami'a cikin dan bulaguro hada magarba da lisha dan sun ci karo da akhbarul ahad khabarul ahad ne ya kawo abun yace abu hanifa ya tahi akan cewa wannan jami'in hadisin ya tabbata amma jami'i suri annabi sallallahu alaihi wasallam yake annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa huwa shine an yu akhara az-zuhr masalan ila akhir waqtiha ya jinkirta az-zuhr zuwa gab da karshen lokacin ta kuma sai gaggauto da la'asar farkon lokacin ta shine yayi ba hada bace babu wani rangwame inda wani rangwaman shine wannan aljam'u suri kawai jam'i ne a sura amma ba jam'in bane akai ita wannan an kai ta karshen lokacin ta daidai da ana sallatar ta dan lokaci kadan lokacin ta yake huta kenan karshen lokacin ta wannan ku ba wani aibu da mutun yayi in yaso kuma yana zaman nan gurin sai lokacin la'asar ya shigo ita kuma farkon lokacin ta sai sallace ta kenan wannan sai zamana babu wata ta shiga ciki ko wace a lokacin ta aka yi ta haka Abu Hanifa ya ta yi kan fassara hadisin sai babu na 16 babu na 16 al-imam yake cewa babin izar tahala ba da ma zagata shamsu sallar zuhur sun marakiba baban dake bayanin idan zai tashi bulai tashi bulaguran shi bayan rana ta kauce to sallar zuhur sai sallaci az-zuhr kin shi sun marakiba sannan ya hawo abun hawa tunda tunin kahin ka hawo motan ma kahin ka hawo abun hawan ma lokacin sallar ya shiga kenan ka sallaci ta da baka ce barin kyale ta he naji can kan hanya in gama ta da la'asar hadisi na 1112 yace haddathana qutayba al-imam yace haddathana qutayba haddathana al-mufaddil ibn fadala an uqayl an ibn shihab an anas ibn malik qala yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance izar tahala qabla an taziga shamsu idan yayi bulaguro ya tashi tahiyya bulaguran marice kahin rana ta karkace akhara zuhra ila waqti asar sai jinkirta azhar zuwa lokacin la asar summa nazala sannan sai sauko fajama'a bainahuma sai hada tsakanin su fa in zagata shamsu idan rana ta karkace qabla an yartahila kahin yatahibu laguran sallar zuhra sai sallaci azhar summa rakiba sannan sai hawa abun hawa ibn al-mulki ne ce malamai sun yi ijma'i cewa idan yi bulaguro kahin rana ta kauce to wannan zai jinkirta azhar har zuwa lokacin la asar akan asalin shi cewa suna tarayya cikin lokaci sannan sai yi iqama amma sun yi sabani a lokacin da dan bulaguro zai hada sallolin guda biyu wasu jama'a suka fai akan cewa zai hada tsakanin su kowace a cikin lokacinta kamar waccan magana ta Abu Hanifa cewa wacce a ƙarshen lokacinta wacce a farkon lokacinta ita ce magana Aba ibn Abi Rabah da Salim da jumhurin malaman Madina cikin su akwai Ibn Abi Zinar da Rabi'a malamin Malik da wasun su an hikaito daga Malik wannan magana a cikin wani kauli dan shi ba magana shi bace wannan a wani kauli an nasaba mishi wannan magana haka al-Imam Shafi'i ya fada da Ishaq yace insha a jama'a bainaha kaga dan abin da kai qara'in da suke nuna rinjayan yanzu a cikin fiqh da cikin hadisi akwai hanyoyin babul mutaba'a wa shawahir da ake gano karhin hadisi bayan ya kasance mai rauni ne to kuma a cikin fiqh akwai hanyoyin da ake gano in an nasaba ma malami wani ra'ayi ana shakkun cewa an ya ko fahimta shi ce akan haka dan ta saba ma abinda aka sani na fatawar shi abinda yake ƙara ƙarhi da ko qara'in da hanyoyin da suke ƙara ƙarhi daga ciki akwai Malik idan ya kasance ana shakkun nasaba mishi wata magana kuma sai aka ga Shafi'i ya tahi akan wannan magana to alama ce akan cewa wannan ra'ayin ba an rasa shi ba wajen Malik dan saboda dalibin shi ne in ka bincika mazhabin al-Imam Shafi'i saboda asalin shi da asalin shi na fiqh suna kama mazahibin su suna kama shi yasa kake ga ma ɗan Shafi'i ya suna dokan ɗan Malikiya abu kan tahiyyar su ne har ma sharhi suke ma littattafan fiqhun su haka nan su ma amma in zamana da Malikiya da Shafi'iya da abun Hanafiya su ne wanda sosai an yi hannun riga saboda su ashabun ra'ayi yace wa insha a jama'a fi waqtil akhira in ya ga dama sai ya hada tsaka a lokacin sallar ta karshe wasu jama'a suka ce idan yayi nihin bulaguro akhara zuhra sai jinkirta azhar ya gaggoto da la'asar ya jinkirta magriba gaggoto da lisha wannan ku an rawato shi daga Sa'ad ibn Abi Waqqas da wani su kamar da ya gabata wanda yake wannan aikin duka kowanne mazhabin wanda zan mu gani in muka bibiya yana da bawai shi bane ya kirkira abin kamar Malik a ce mazhabin shi ne Abu Hanifa a ce mazhabin shi ne bawai shi ya kirkira ba a'a da kai sahabbai da tabi'ai wanda ya bi su akai wanda kai je mazhabin shi yana tikewa akan su galibi kullum mazhabin shi yana tikewa zuwa gare su wanda ya musu wannan aikin al-Imam Ibn al-Munzir a cikin al-Ijma' da al-Ishraf da littattafan su duka kowanne zai bayyana maka wannan ra'ayin wannan mas'ala ta Imam Malik ga wanda suke kanta cikin sahabbai da tabi'ai da manyan malaman shi na ciki. Wa alaikum
assalam. Idan lokacin azhar yake ya zo wanda kai sallar azhar ga yin yawa abu hawa to yana yiwa ya ji gaggauto da azhar ne yayin jamu ta aje ta tafi
ba zai mata haka nan ba saboda me yasa yana gida bai kai ga huta ba bai ma kai ga huta ba yana iya hada kuma bulaguran a hasa dole sai ya riga yana bisa kan bulaguran ya hau bulaguran gashi gadan yana saman shi Al-Imam Ibn al-Mulakin Hafiz Ibn Hajar Allah mashi rahama yake cewa cikin wannan babu da ka wannan hadisi wa fi hadisi Anas sai babu tafrika fi halil jam'u bainahu idza kana sa'iran yace cikin hadisin Anas akwai bambancewa wajen halin jam'in idan ya kasance yana kan bulaguro yana saman abun hawan ko kuma ya sabka yana kan abun hawa ko kuma ya sabka cikin bulaguran kamar da muka yi magana in yayi wani dan iskal bai hada ba a hadisin Anas haka bambancin ya nuna mana wasu sun yi dalili akan wannan cewa ikhtisasal jam'u bi man jadda bihi sayru jam'in kawai ga wanda bulaguro yayi tsanani gare shi sai dai yazo kyarara hadisin Mu'azu cikin muwadda lafazin shi shine annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akhara salata fi ghazwati tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta sallah a yakin tabuka sannan ya hutai sallaci azhar da la'asar gabaki dayan su sannan ya shiga kaga gashi nan gurin a guri ne ana zamne ba ana bisa kan bulaguran ba sun yi iskalkin ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada summa kharaja sanan ya hute sallaci magarba da disha hada su yayi shafi'i cikin al'umma yake cewa da khala summa kharaja la yakunu illa nazila ya shiga ya huta yana nuna cewa a zamane suke ba a cikin bulaguro ba masabki ne ya shiga ya huta kenan a zamane suke guri daya ne suke ba a cikin bulaguro ba yace to dan bulaguro yana da damar ya hada yana busa abun hawan ko ya sauka a huta duka daya ne Al-Hafiz Ibn Abdul Bar yake cewa fi haza awdahu dalilun ala raj'a ala man qala la yajma illa man jadda bihi sayru al-Imam wa Rasul Allah mushrahama mai at-tamhid sharh Muwatta Malik mujallal 20 yana da al-istizkar sharh Muwatta Malik mujallal 31 Allah mushrahama yana cikin muharrarai cikin mazhabin Malikiyya amma ba ruwan su suna karkata da dalili inda ya muhaqqiqun ne inda dalili ya tahi can suke tahiya aha jadda ana zamana ne ba akai ba ga bazancan hayaki ba na tabuka a gurin ake nihi kawai ba dan an ambaci tabuka ba a yi nihin cewa zai aka tayi yakin tabuka a guri ne ai kawai nan gurin yake cewa Ibn Abdul Bar anan gurin zai ma mazhabin Malikiyya tawaye yace cikin wannan babban dalili ne da raddi ga wanda suke cewa bulaguro sai yayi tsanani kuma ya yanke mana duk wani rikici daga nan magana shi ta kare duk wani rikicin cewa sai bulaguro yayi tsanani sai kaza babu wani tawili nan annabi sallallahu alaihi wasallam ba bulaguron da yayi tsanani ba ana zamne a tabuka ana hutawa an zamna a abin nan kuma suka tabuka ko da makka ba an ce jadda bihi sayru ba da madina nan shine ibnu abdul bar yake raddi ga mazhabin su cewa wa ka iyad qadi iyad an hakaito cewa sun madkhala tawili suke malan malikiyya cewa summa dakhala fi safar ya shiga cikin bulaguro ba ya shiga mazauni ba summa kharaja sannan ya huta an dariqi lisalah ya huta daga hanya ya je koma tsuhura yi sallah summa stabadahu amma ce duk da wannan tawili ne wanda yayi nisa wala shakka fi buudihi ba shakku wannan tawilin yayi nisa kada ya zama ita dogon tawili dan yazo daidai da mazhabin mu kaga shi dan malikiyya ne amma yake raddi ga wasu malaman malikiyya da suke dogon tawili kan yesun bankaro na sun ya tafi tare da su yace kamar dai kawai mu ce annabi ya aikata ne dan bayanin halacci kuma al'ada shi ce a cikin yadda yazo cikin hadisin Anas cewa annabi alaihi salatu wassalam wani lokaci yayi wannan ya hada kin in ya ga dama kuma ya bari kin kuma dama ba a ce ma mutun dole ba shine yake cewa a haka ya kamata mu dauki hadisin ba mu tsaya muna tawilin da ƙarfi ba mu ce he mun abun nan Sayyidina 17 babu na 17 babu salatul qa'idi baban dake bayanin sallah ta mazaume zamne wanda yake zamne a zamne Ibn Rushd yake cewa atlaqa tarjuma Bukhari ya saki tarjuma kawai cai salatul qa'idi sallar zaunanne yana nihin tana yiwa ya kasance zamnanne wanda yake da uzuri liman ne ko kuma mamu ko kuma mai sallah mutun daya abin da yake karfafa mana hadisin da zai kawo an kayyade shi da cewa mai uzuri kuma tana yiwa ya kasance yana nihin kawai sallar wanda lahiya shalau kawai ga daman nafila shi a zamanin zai yi ta dan ya bayyana halacci dan ijma'i ne hakan kin ya halitta hadisi na 1100 da ko kuma ya kasance dukan yake nihi sai sahih Bukhari Allah mashara'a wanda ya san baban shi da kulla baban shi da kulla tarjuman shi kab duniya ba ai balittahi wanda yake da doguwar hazaka da dogon hangen nesa wajen kulla tarjuma ilimin yana karkashin kulla tarjuma kaga babu salatul qa'idi kowa ya shiga mara lahiya liman da wanda yake mai sallah shi daya da wanda yake bin jami'i da dukkan su gaba daya tarjuma ce passportu kowa zai shigo mara lahiya da mai uzuri da mara uzuri sai dai shi mara uzuri mun sani cewa hai a cikin nafila hadisan da zai kawo su nuna maka haka hadisi na 1113 yake cewa haddathana Qutaybah ibn Sa'id an Malik an Hisham kuma in ya kasance ya kawo maka masalan da ya kulla wannan tarjuma wanda kowa yana iya shiga ciki to kuma sai ya kawo maka hadisan da suka shahi mara lahiya mai uzuri bai kawo maka masalan na mara na mai lahiya daude ga dama yayi sallar nafila shi yayi sallar nafila shi a zamanin da yana da rabin lada to in bai kawo maka shi ba yana nihin cewa wannan kin ma akwai shi a shari'a sai dai ban kashi ba dan bai cika sharadi na ba dan saboda bai kayyade ba da uzuri inda ya kayyade da uzuri ne a ce to wancan hada wuya in ya inganta wajen Bukhari yace hadathana qutaybah ibn sa'id an malik an hisham ibn urwa an abihi an aisha annaha qalat take cewa sallar rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa shakin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah cikin dakin shi yana rishin lahiya fa salla jalisan yayi sallah a zamanin sallah wa ra'ahu qaumun qiyama wasu mutane bayan shi suka yi sallah a tsaye fa ashara ilaihim an jilisu yan musu nuni da hannu cewa ku zamana kamar yadda yayi falamman sarafa yayin da ya tahiyya shi an gama sallah qala sai ya ce musu in mun namaju ila al-imam li yutamma bi ku sani an sanya liman ne dan ayi koyi da shi fa iza raka'a farka'u in yayi ruku'u ku yi wa iza salla wa iza rafa'a farfa'u idan ya daga ku dago kenan yadda liman yayi sallah a zamanin kuma duka ku zamana ku yi sallah a zamani duk da shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai da lahiya akwai magana hadisi na gaba na 1114 yace haddathana abu nu'aym haddathana ibn uyayna an az-zuhri ana anas qala kicha saqata rasulullah sallallahu alaihi wasallam min farsin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fado daga dokin shi fa khudisha sai yayi rauni akai ko kuma fa juhisha yayi rauni al-jahsh shine rauni akai khudish kuma shine rauni a ko ina ma shi qahul ayman tsagen shi na dama fa dakhalna alaihi na'uduhu sai muka shigo muna gaishe shi gaisuwa ta marar lahiya fa hadaratis salatu sai sallah ta haratu fa salla qa'idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a zamne kaga nan bai da lahiya ne fasallaina qu'udan mu ma muka yi sallah bayan shi a zamne wa qala yace inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi kusani an sanya liman ne dan ayi koyi da shi kawai fa iza kabbara fa kabbiru idan yayi kabbara sai ku yi sai yayi zakui wa iza waqa wa iza kaga nan gurin fa iza kabbara ba a ce ba wa kabbiru ba a ce ba summa kabbiru sai aka kawo fa'ul lidalala ala ta'kid cikin hadisai da cikin ayoyin qur'ani harafi ka gani da abin da yake nihi cewa daga yayi kabbara yana yi kuke yi ka ku yi jinkiri yana ce Allahu akbar ya rihe bakin shi kuma za ku dauki taku ba shiru ba za ku sai an dan jima saboda fa'ul tadullu ala ta'kid tana nihin da kai yayi wa izara ka afarka u da yayi ruku'u ku yi wa izara fa afarfa u da ya dago ku dago wa iza qala sami Allahu liman hamidahu idan yace sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal hamdu ku ce rabbana wa lakal hamdu yagaya musu haka bayan sun yi sallar wannan a bayan shi hadisi na 1115 ce al-imam haddathana ishaq ibn mansur qala akhbarana rauh ibn ubada akhbarana husayn an abdullah ibn buraida an imran ibn husayn annahu sa'ala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye annabin Allah sallallahu alaihi wasallam sai cewa akhbarana ishaq akhbarana abdu samad sami'tu abi naji babana qala yana cewa haddathana al-husaynu an ibn buraida qala ya haddathana imran ibn husayn wa kana mabsuran ya kasance mai cutar basir ne al-basur shine abin nan cutar basir mabsuran ko mai cutar basir ne qala ya cewa sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatir rajul qa'idan na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sallan mutum a zamane fa qala sai yace in salla qa'iman fa huwa afdalu in yayi sallar shi a tsaye shi yahi wa man salla qa'idan wanda yayi sallah a zamne falahu nisfu ajrul qa'imana da rabul ladan wanda yayi a tsaye wa man salla na'iman wanda yayi sallah a barci falahu nisfu ajrul qa'id yana da rabul ladan wanda yayi ta a zamne qa'idan ma'ana a kishin gide a kwance ya ringe sa ba zan can barci ba dan mai barci ba zan can yayi sallah yace wa haka ibn tin al-imam ibn tin Allah mashi rahama ya hikaito da wani shi daga abi ubay da ibn al-majishun da isma'il al-qadi duka malan malikiya ne da ibn sha'ban shi ma dan malikiya ne da isma'ili da daudi da wasun su cewa sun dauki hadisin imran akan mutanaffil mai nafila wannan hadisin nashi da yake tambaye cewa yana da basir shin zai iya yin sallar shi a zamani annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi zai yi ta amma yana da rabul lada ba farin lada ba ake magana farilla mun gani a hadari cewa duk wanda ke da ikon yin ta a tsaye a zamane yayi ta a tsaye bai da sallah kenan wannan tabbas akan sallar nafila ake fadi Tirmizi haka ne kaito daga Sauri yace wa ammal ma'zur idza salla jalisan idan mai uzuri yayi sallah a zamane yana da irin ladan wanda yayi tsaye idan uzuri ne ai ba an ce ba yana da rabul lada sallah a zahar ce zakai uzuri yasa zakai ta a zamana an ce kana da rabul lada wanda a tsaye mun san ai ba da shi ake nihi ba yace haka Tirmizi yake kaito a cikin hadisin akwai abin da yake karfafa shi shine abin da yake nuni abin da Bukhari ya huddo a cikin kitabul jihad ce idza maridal abdu aw safara idan bawa yayi rishin lahiya ko yayi bulaguro kutiba lahu salihan ma kana ya amal za a rubuta mishi duk abin da yake aikatawa wa huwa sahihun muqim yana lahiya shilau yana zaman gida kana bulaguro kana zaman gida kana lahiya kalau ka saba cewa karatun qur'ani kullun he kai izu biyar sallan nafila kullun dare he kai raka'a 10 to yanzu kai rishin lahiya kullun Allah zai sa a rubuta maka ladan wannan abun tunda uzuri ya hana kai yanzu to haka nan in bulaguro ne kai shi ma bata tayi a banza ba rubuta maka za ai to tunda wannan ya tabbata ai ba an ce ba wancan mara lafiya da yayi ta azamne yayi ta azamne yana da uzuri kuma a ce an bashi rabin lada yace saboda yasa yana da shawahid kenan wannan dalili ne kan cewa dai shi hadisin shi kan sallar nafila ake magana yace wa man salla qa'idan wanda yayi sallar azamne istisna min umumihin nabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki ana istisna'in annabi sallallahu alaihi wasallam nan da yace man mun san cewa istigraqiya ce kowa da kowa yace amma banda annabi alaihi salatu wassalam shi in yayi sallar azamne babu abinda ake ragewa cikin ladan shi saboda hadisin abdullahi ibn amr kenan da cikin khususiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Abdullah ibn Amr yace labari ya iso mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallan mutun daya sallan mutun azamne akan rabul lada take in yayi a sai sallan nafila duka ake magana yace wata ran sai na zo mushi na tarro Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zamne yana salla sai na az hannuna abu sa kaina abun mamaki Annabi ya zabi kuma ya kasa azamne ya samu rabul lada da ya gama sai yace ya kai Abdullah me ya same ka naka az hannu busa kai akana mamaki sai na bashi labari yace eh haka ne ni ba irin ku bane ba ma'ana Allah yana cika mun liladana Allah madaukin sarki cikin hukuncin shi da shari'ar shi akwai adalci Annabi sallallahu alaihi wasallam shugaba ne hayaniya da jama'a da dawainiya ta jama'a ta mushi yawa dan gajiya ta kai mushi yaje yayi sallar azamne ba za a ce ba rabul ladan za a bashi saboda wancan ma aikin Allah ne amma ka yanzu hayaniya da kacaniya ta yi yawa neman abincinka ne dai amma ka rabul ladanka Muslim ya hudo da Abu Dawuda da Nisa'i yace wannan yana nuni akan cewa wata mas'ala ta usulul fiqh cewa al-mutakallim yadkhulu min umumi khitabihi mai magana idan yayi magana shi ma ya shiga cikin ta wannan ka'ida ce ta usulul fiqh tace magana mafi rinjaye cewa mutakallim yana shiga karkashin khitabun da ya fada in nace ala sabil misal nan gurin kan wanda ya huta cikin fasalin nan hannun zuwa har zuwa rana faduwa to hanni a ciki har wanda ya hudu magana shi ma ya shiga ciki dan saboda nan inda Annabi bai shiga ciki ba babu abin daure kai ga shi wannan sahabi Abdullah ibn Amr da yayi mamaki yake nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a asalin sa sun san cewa in ya bada hukunci har shi ya shiga ciki fa'ida yace fa'ida nan lam yubayyin kayfiyatul qudu bai bayyana mana yadda ake zaman ba sai a amshe shi daga idlakin shi halaccin shi sifar sallah duk yadda ya ga dama wannan ita ce kadiya ta magana al-Imam Shafi'i cikin buwaidi malamai sun yi sa magana sallah ta mazauni wanda zai yi ta azamne a hadisin ba hadu ba cewa ga yadda zai yi ko tarabbu'i ko kuma ga yadda zai yi yace duk yadda ya ga dama zaman da ya ga zai mishi sauki zai yi sai dai kuma an yi sabani wa ne ya hifarala wasu kace yayi zama tarabbu'i zama irin na cin abinci wasu kace yayi zama na shinhuda ya shinhuda jikin shi gaba daya shi yazo daidai da magana Shafi'i cikin Muktasar al-Muzani Rafi'i ya inganta shi da wanda suka bi shi wasu kace yayi zama sallar tawarruki zaman da ake na tahiyya kama hadisin shi zai zuciya wanda yayi sallah na'ima wanda yayi sallah cikin barci insha Allah akwai wani lokaci muna zamu dan ana akwai inda muka gani ya kawo cewa hadisin da yake cewa yayi sallah Annabi alayhi salatu wassalam azamne yan musu isharar cewa ku zamna kuma yan musu ma bayanin cewa ma mu dole ne yayi koyi da liman an sanya liman kawai dan ayi koyi da shi yanzu a yau sai ya kasance wanda liman kin ku bai da lafiya ya taho zai sallar azamne in an samu wanda zai dama so ake shi kai ya shiga tunda azamne zai yana da larura bai da lafiya sai ya sa wanda zai a tsaye to in ya zaman duka ba wanda zai iya bada sallar sai shi kuma shi ya shiga dole ne zai yi ta azamne bai iya tsayuwa duk zama zasi su ma zama zasi zama ho rukuni ne kuma su bar rukuni saboda wani su zama na su bi shi azamne to mun sajjala wannan aha aha me yasa saboda aikin manzara sallallahu alaihi wasallam yawa nan ita ce magana wancan hadisi mansuhi ne cewa wanda yayi sallah azamne kabbul iman annabi sallallahu alaihi wasallam wancan aikin an shahe shi karshen lamarin shi cutar shi ta rishin lafiya azamne yayi su suka yi shine al-Imam an-Nawawi tunda hadisin al-Imam wannan ya kawo shi al-Imam Muslim shi ma ya kawo shi to al-Imam an-Nawawi Allah mashi rahama mu ji abin da yake cewa da ma malamai gaba daya yace jumhurus salaf rahimahullahu ta'ala manyan malamai da Abu Hanifa da Shafi'i da jumhurun magabata gaba daya sun tahi akan cewa mai za salla qa'idun fasallu qu'udan idan yayi salla azamni kuma ku yi salla azamni yace to sai malamai suka yi sabani akan wannan wasu sun riki zahirin shi wasu wanda suka yi magana akan shi suka ce duk in yayi salla azamni ku yi salla azamni al-Imam Ahmad da Auza'i Allah mashi rahama amma da Malik a cikin wata ruwaya yace bai halitta ba wanda yake da ikon tsayuwa yayi sallah azamna ko bayan wanda ke zamna yayi Abu Hanifa da Shafi'i da jumhurun salaf suka ce cewa bai halitta ba ga wanda yake da ikon tsayuwa yayi sallah a bayan wanda yake zamne sai dai shi ma yayi tsaye ba ya bishi su zamna ba sun yi hujja da cewa Annabi alaihi salatu wasalam cikin rishin lahiyar shi ta rasuwa daga ita bai tashi ba sallah yayi a zamne Abu Bakar a tsaye da mutane a tsaye a bayan shi duk da wasu cikin malamai sun yi rai cewa Abu Bakar shine liman Annabi sallallahu alaihi wasallam koyi ne yake da shi sai dai magana mafi inganci cewa Annabi ne liman sallallahu alaihi wasallam shine liman Muslim ya ambaci wannan kirar a bayan ruwayar wannan kamar yadda Abu Bakar ibn Abi Shayba ya kawo a ruwayar Aisha take cewa fa ja a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta jalasa an yasari Abi Bakarin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo haidai zamna a hagumkin Abu Bakar wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas jalisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah da mutane a zamne wa abubakar qa'iman yaktadi bihi abubakar yana tsaye yana koyi da shi kaga kirar aka ce yaktadi bihi kenan ke nuna abubakar mamu ne ba shi bane liman yaktadi bi salatin nabi yana koyi da sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yaktadi an-nas bi salati abubakar mutane kuma suna koyi da sallah abubakar kenan wannan magana can da aka ambata shahihi ne hadisin abinda ya tabbata shine aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam na karshe da suka yi da sallar da sallar shi ta rasuwa da shi da Abu Bakar da Mamu su shi yana zamne amma su kuma a tsaye suka yi dama ku aikin shi na karshe ake akwai hanyoyin nasakh mun gan su hanyoyin nasakh sanannu ne imma ya kasance ta a aikace kirara ko kuma a ce da baki kirara Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an hana kaza ko kuma sahabi ya tabbatar to wannan yana cikin hanya mafi karhi ta nasakh aiki a aikace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna abin an shahi shi ya tashi daga aiki ina ganin zan mu takaita a babu na 17 abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mu daukin sarki ya mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi